إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imam shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna biyu ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga biyu ga watan uku miladiyyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka suratul hashr zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara
a'udhu billahi minash shaitanir rajim للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara'il muhajirin kuma dukiyan za a bada ta ne ga wa'anda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina allazina ukhriju min diyarihim wa'anda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim haka kuma aka raba su da dukiyoyinsu yabtaghuna fadlan min Allah suna neman wata falala daga wajen Allah wa ridwana kuma suna neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa ulaika humus sadiqun wa annan sune wa'anda suka gazganta sai Allah yake cewa walladina tabawwa'u ad-dara wal iman da wa'anda suka tanadi gidaje sune mutanen Madina al-ansari kenan wallazina tabawwa'u ad-dar da wa'anda suka zauna a garin Madina wal iman kuma suka yi imani min qablihim tun gabanin masu hijira yuhibbuna man hajara ilaihim suna san al-muhajirun wa'anda suka yi hijira suka zo wajen su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma sannan ba su jin wani kunci na dukiyar da za a doka a ba muhajirai wa yu'thiruna ala anfusihim sannan suna fifita wa'anda suka yi hijira akan kawunansu walau kana bihim khasasa koda ko suna da bukata da wannan abu wa man yuqa shuha nafsihi Allah ce duk mutumin da aka kiyaye shi daga son kanshi fa ulaika humul muflihun wa'annan sune wa'anda za su rabauta والذين جاءوا من بعدهم الله يجي دا وان دا سوكا زو بايان سو يقولون ربنا سنا تشوا يا اوبنجيمو اغفر لنا ولاخواننا كغفر تامن دا مو دا ان اوامو الذين سبقونا بالايمان وان دا سوكا رجيمو دا ين ايماني ولا تجعل في قلوبنا غلا كدا كسانيا وتقلتا اجيكين زكاتامو للذين امنوا غا وان دا سوكا ايماني ربنا انك رؤوف الرحيم يا ubangijin mu lalle kai mai tausayi ne kuma kai mai rahama ne a cikin wa'annan ayoyi guda uku da muka karanta a baya Allah madaukakin sarki ya mana bayanin alfai'u ita ce dukiyar da ba a yaki ba ɗan adawa suka ji tsoro suka ba da kawunan su aka samu dukiyar su wannan ita ce ake ce ma alfai'u to sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa irin wannan dukiyar dama ta Allah ce kuma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta Allah ce yana bada ta ga wanda ya ga dama to dan haka Allah madaukakin sarki ya bada wannan dukiyar ga makusanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga marayu sannan ga miskinai sannan ga yan balaguro bayan Allah madaukakin sarki ya jama masu imani hankalin cewa su yi kokari su yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hane su da shi su yi kokari su hanu to sai Allah madaukakin sarki yake cewa su ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin kamu ne sai Allah ya ce lil fuqara'il muhajiri ai wannan dukiyar da aka samu ta banun nadir bayan sun gudu sun bar wannan dukiyar to Allah madaukakin sarki sai ya ce to a ba wa'anda suka yi hijira su ma a ba su wani kaso saboda sun yi hijira daga garin Makka sun zo Madina sun baro gidajensu sun baro dukiyoyinsu sun baro duk wani abun su na rayuwa wanda suke rayuwa da shi suna neman Allah madaukakin sarki ya ba su wata falala a rayuwa ta duniya kuma suna neman Allah madaukakin sarki ya yarda da su a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya ce to su ma wa'annan tunda sun yi hijira daga Makka zuwa Madina gashi sun baro gidajensu gashi ba su da kuɗi gashi suna neman Allah madaukakin sarki ya datar da su da abinda za su rayuwa da su da shi sai Allah ya ce to lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim sai Allah ya ce to su ma cikin wannan dukiya a doka a basu sai Allah yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dar saboda a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce a doki dukiya a ba muhajirun sune wa'anda suka yi hijira to dan kan sahabban manzon Allah wanda ke ansar su ji kunci a ransu sai Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dar su ma ansar wa'anda suna garin Madina gidajensu suna nan a garin Madina wa'anda suka yi imani tun gabanin muhajirai su zo sai Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim su ma mutanen kirki ne sun karbi bakuncin wa'anda suka yi hijira suka tarda su a garin Madina sai Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya doka na dukiya yabba wa'anda suka yi hijira to su ansar wa'anda ke akwai a garin Madina ba za su ji kunci a ransu ba ba za su yi hasada ba ba za su ga kyashin cewa manzon Allah ya dauki dukiya ba yaba wa'anda suka yi hijira sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim su ansar suna fifita wa'anda suka yi hijira akan su ma'ana idan dukiya ta zo za a raba sai su ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai abawa anda suka yi hijira sun yi mu bukata saboda su sun baro gidajensu da kudaden su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa koda kau suna da matukar talauci suna son wannan dukiyar amma za su yi taqiya za su ce abawa anda suka yi hijira wa man yuqa shuha nafsihi sai Allah yake cewa to duk mutumin kuma da aka kare shi daga san kanshi aka kare shi daga rowa aka kare shi daga san abun duniya wanda san abun duniya har ya hana shi ya doka ya bada Allah madaukakin sarki yace fa ulaika humul muflihun wa annan sune wa anda za su rabauta bayan Allah madaukakin sarki ya yaba wa anda suka yi hijira kuma ya yaba wa anda aka tardo a garin Madina sune ansar sai Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim su ma wa anda za su zuwa bayan ansar bayan muhajirun sune wa anda suka yi imani su ma suna addu'a ga wa anda suka gabace su suna cewa ya Allah ka gafarta mana da mu da ƴan uwanmu wa anda suka rige mu da imani sanan kada ka sa mu ji wani kunci ko mu kullace wani abu akan waɗanda suka gabace mu koko akan ƴan uwanmu masu imani kada mu ji zahin cewa sun rige mu yin imani sun samu falalar da bumu mu samu ba sai suke cewa rabbana innaka raufur rahim lalle ya ubangijinmu kai mai tausayi ne kuma kai mai rahama ne mai jinkai sai Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim ai dukiyar da aka samu to waɗanda suka yi hijira waɗanda kafirai suka koro su daga makka suka zo madina sune sahabban manzon Allah waɗanda suka yi hijira sai Allah ce to lil fuqara'il muhajirin su ma a doka cikin wannan dukiyar wadda aka samu ta banin nadir sai a ba su wannan dukiyar anan da Allah madaukakin sarki ya ce lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju Allah labari ne yake badawa su muhajirai sun yi hijira daga makka sun zo zuwa madina sannan ba su da komi wanda suka ɗauko suka zo da shi to sai Allah ya ce a iba cikin wannan dukiya a ba su da Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara al-imamu shaukani da ya zo fassara wannan kalmar lil fuqara sai yake cewa wannan kalma ai badin ne na lidhil qurba sai ya kasance za a ce lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim sai ya kasance suwa ake nihi da talakawa su ne mutane guda hudu wanda Allah madaukakin sarki ya bada labari a aya ta jiya shine zawul qurba wal yatama wal masakin wabnus sabil makusanta dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa da marayu da miskinai sannan da dan balaguran da guzinin shi ya kare to sune Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara'il muhajirin al-imamu shaukani yana ganin cewa badal din zai fara ne daga lizil qurba saboda kada asalillahi walir rasul sai ya kasance Allah da manzon Allah su ma sun shiga cikin talakawa al-imamu shaukani sai yana ganin a fudda Allah da manzo sai ya zamanto lil fuqara badal ne na walidil qurba har zuwa wabnus sabil wannan shine abin da al-imamu shaukani ya hakaito a cikin tafsirin shi al-imamu shaukani kuma ya fitar da wani kauli nabi yake cewa wa qila at-taqdiru kai la yakuna dawlatan bainal aghniya walakin yakunu lil fuqara saboda Allah madaukakin sarki bayan ya zana mutane guda hudu wanda za a ba dukiye sai Allah yake cewa kai la yakuna dawlatan bainal aghniya minkum saboda kada dukiya ta kasance tana jujjuyawa ne tsakanin masu kudi su suke makan su kyauta sai Allah madaukakin sarki yace a'a kai la yakuna dawlatan bainal aghniya walakin yakunu lil fuqara sai ya kasance kada dukiyar ta kasance tana jujjuyawa ne tsakanin masu kudi amma har talakawa dukiyar za ta jujjuya domin su ma su samu rabon su akwai wata magana ta uku da al-imamu shaukani ya hakaito a kalkashin lil fuqara sai yake cewa wa qila lil fuqara al muhajiri kamar bayani ne Allah madaukakin sarki zai yi da Allah yake cewa wal masakin wabnus sabil da miskinai wanda su talakawa ne wabnus sabil da wa'anda su ɗan balagaro ne abincin su ya ƙare to kama Allah madaukakin sarki zai fassara mana su wane ne almasakin kuma su wane ne ibnu sabil sai Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara'il muhajirin wa'annan ibnu sabil kin ɗan balagaro da talakawa wa'anda ba su da ai su ne wa'annan wa'anda suka yi hijira daga makka suka zo zuwa garin madina wa'anda suka ta a kalkashin wannan tafsirin akwai ibnu jarir ne tabari da al-imamu thalibi da ibnu al-jawzi haka kuma an hakaito wata magana da Allah madaukakin sarki yake cewa lil fuqara'i sai ya kasance badlun min al-asnaf al-arba'a kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ne a ani bi hadhihi al-arba'a haula'i al-fuqara'i wal-muhajirin allazina min sifatihim kaza wa kaza sai ya kasance da Allah madaukakin sarki yace lil fuqara'i al-muhajiri sai ya kasance kamar ana nahi da zil qurba da yatama da masakin da ibnu sabil su ne Allah madaukakin sarki yake nahi sai yace lil fuqara'i al-muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wanda ya tafi a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai al-imam az-zamakhshari da al-imam fakhruddin ar-razi a cikin littafan su na tafsiri sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yansuruna Allah wa rasula suna cetan Allah da manzon Allah anan ana nufin suna taimakon addinin Allah kuma suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda suna kama mushi ana yin yaki ana yakar wa'anda ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wa'annan idan kana neman wa'anda suka gazganta Allah madaukakin sarki idan kana neman wanda babu wargi a lamarin imaninsu to su ne muhajirai wa'anda suka yi hijira daga garin makka suka zo zuwa garin madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake cewa walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim anan bayan Allah madaukakin sarki ya yaba wa'anda suka yi hijira ya ce a doki dukiya a basu to dan kada wa sahabban manzon Allah wanda aka tardo a madina su ji a ransu babu dadi to shi yasa su ma anan sai Allah madaukakin sarki zai yabe su sai ya ce wallazina tabawwa'u ad-dar wa'anda suka zo suka zamna a garin madina wal iman sannan suka yi imani min qablihim tun gabanin muhajirai su zo dama mutanen madina sun rige sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan muhajirai sun zo babu abun da ya kara musu sai dai kara yin imani da Allah kara yin imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman da wa'anda suka zamna a garin madina kuma suka yi imani al-imamu as-sam'ani a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa ajma ahlu at-tafsir ala anna al-muradu bihim al-ansar wa'anda ake nufi da Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman wanda suka zamna gida sune wanda suka zamna madina kuma suka yi imani al-imamu as-sam'ani yace sune ansar wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tardo su a garin madina al-imamu al-qurtubi a cikin littafin shi yake cewa la khilafa baina أهل العلم باب سابعين أسكان ما لم تفسير تيوا أن الذين تبوا الدار هم الأنصار وأن سك زمنا أجر مدينة وأن الله يأمبتا وأن آية سون متنا أنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها سون وأن سك زمنا أجر مدينة كامن سحب من زن الله وأن سك يهجرا سما سزوس زمنا أجر مدينة أما anan da Allah madaukakin sarki yake cewa tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim sun zamna gidaje kuma sun yi imani kamun muhajirai su zo to anan malaman tafsiri sai suka yi sabani shine da Allah madaukakin sarki yake cewa tabawwa'u ad-dara wal iman sun zamna a garin madina kuma sun yi imani anan malaman tafsiri sai suka yi sabani kowanne ya tafi ga zuwa ma'anar da yake ganin ita ce ta hidacewa ibnu adil a cikin littafin shi na tafsiri sai ya hakaito maganganu na malamai kamar guda shidda magana ta farko da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman wa'anda suka zo suka zamna a madina kuma suka yi imani ibnu adil yake cewa ma'ana ta farko tabawwa'u sai ya kasance za ta dauki ma'anan lazimu sai a ce wallazina tabawwa'u ad-dara wa lazimul iman, su ne mutanen da suka lazimci zama Madina kuma suka lazimci yin imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kasance an yi atfikin ad-dara alal iman, sai ya kasance wallazina lazimud dara wa lazimul imana. Wannan shine magana ta farko wadda Ibn Adil ya hakaito a cikin littafin shi na tafsiri. Waɗanda suka tai kuma akan wannan ra'ayin akwai al-Imam al-Baqai a cikin littafin shi na Zumud Durar. Magana ta biyu da Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman, wanda suka zamna a garin Madina kuma suka yi imani. Ibn Adil yake ganin annahu mansubun bi muqaddar, sai ya kasance akwai wani abu wanda aka kaddara amma an cire shi, shi mai karatu shi ne yake iya hango wannan abun da aka cire. Sai ma'anar ta kasance ay tabawwa'u ad-dara wa taqadu al-iman, sai ya kasance wallazina tabawwa'u ad-dara, da waɗanda suka zamna a garin Madina wa taqadu al-iman, sannan sai suka kudurce yin imani min qablihim, tun gabanin ma muhajirai su zo a garin Madina. Sai ya kasance akwai mansubun muqaddarun mahzu, shine i'taqadu, wanda suka ta a kalkashin wannan tafsirin. Kuma akwai Ibn Ashur, akwai al-Imam al-Ulaymi da al-Wahidi da Ibn al-Jawzi, dukkan waɗannan malaman sun tafi a cikin littattafan su na tafsiri cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman, akwai wata kalma da aka cire ita ce i'taqadu. Magana ta uku wadda Ibn Adil ya hakaito shine yake cewa ma'anar sai ta kasance ay annahum lazimu al-madinata wal iman, su ne mutane wanda suka zamna a garin Madina kuma sannan suka nemi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ma'anar ta kasance ay annahum lazimul madinata wal iman, sun zamna Madina kuma sun yi imani. Wattakhazuhu ma mubaat, sai suka doki da imani da zama Madina kamar gida ne, saboda mutum ya samu nutsuwa. Tabbas idan mutum yana da imani to yana da nutsuwar da kafiri baya da ita. Duk mutumin da ya hika imani to kamar yana cikin wani gida ne na nutsuwa, wanda babu wanda ya san irin wannan gidan sai mutumin da yake da irin imanin da shi yake da. Shi yasa Ibn Adil yake ganin sai ya kasance ay Allah annahum lazimul madinata wal iman, sun zamna a garin Madina kuma sun yi imani. Wattakhazuhu ma mubaad, sai suka dauke da zamnawa Madina da imani tamkar abu guda ne. Waɗanda suka ta a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai al-Imam al-Baydawi a cikin littafin shi na tafsiri, da Abu Sa'ud a cikin littafin shi wanda aka fi sani da tafsirin Abu Sa'ud. Magana ta hudu wadda Ibn Adil ya hakaito a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman, sai ya kasance ma'anar za ta kasancewa tabawwa'u daral hijra wa daral iman, sai ya kasance sun zamna garin hijra kuma sun zamna garin imani. Saboda ita Madina ana ce mata darul iman, gida ne na imani, kamar yadda ya zo a wani hadisin al-madinatu tanfi khabathaha, duk mutumin da baya da imani to ba zai iya zamna a garin Madina ba, zaka ga ko ka kai shi yana kokarin sai ya baro garin. Ibn Adil yake ganin sai ma'anar ta kasance ay an yakuna al-aslu daral hijrati wa daral iman, fa yakunu at-taqdir, sai a kaddara cewa wallazina tabawwa'u ad-dara min daril iman, su ne waɗanda suka zamna a garin Madina suka ɗauki gidajensu na zama a cikin gida na imani. Saboda ita Madina ana ce mata darul iman, kuma sannan ana ce mata darul hijra, kuma ana ce mata darul iman. Waɗanda suka tai a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai al-Imam al-Alusi a cikin littafin shi wanda aka fi sani da tafsirul Alusi. Magana ta biyar da Ibn Adil ya kawo sai ya kasance an yakuna summiyal madina li'annaha daral hijrati wa daral iman, sai ya kasance da Allah madaukakin sarki yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman, da waɗanda suka zamna gidaje gida a Madina kuma suka yi imani. Sai ya kasance Madina ce duka ake nihi, saboda ana ce mata darul hijra kuma ana ce mata darul iman. Magana ta ƙarshe wadda Ibn Adil ya hakaito a kalkashin tafsirin shi a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, sai ya kasance akwai wani abu da aka cire shine mansubun alal maf'uli ma'ahu, ma'ana sai mai karantawa ya kaddara cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana ma'an, sai ya kasance su ne waɗanda suka zabi su zamna a garin Madina, kuma suka zabi cewa bayan sun zamna a Madina su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka ta a ƙarƙashin wannan tafsirin kuma akwai Ibn Atiyya, akwai al-Imam al-Jawzi, akwai Ibn Ashur, dukkanin waɗannan maganganu da muka hakaito guda shidda wanda Ibn Adil ya kawo duka aya koko duka jumlan tana ɗaukan ma'anansu, sai ya kasance sun zaɓi su zamna a garin Madina kuma sun zaɓi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kathir yake cewa walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, sai ya kasance ay sakanu daral hijra qabla al muhajiri, su ne waɗanda suka zamna a garin Madina kamun muhajirai su zo, wa amanu qabla imanu kasirin minhum, sannan suka yi imani kamun mutanen Madina da yawa su yi imani, su ne suka riga yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma al imam Thalabi da al imam al Baghawi da al-Khazin a cikin littattafansa na tafsiri sun tafi cewa walladina tabawwa ad-dara wal iman, waɗanda suka zamna garin Madina kuma suka yi imani, min qablihim, sai ya kasance ay qabla qudumil muhajirin alaihim qad amanu, sai ya kasance kamun ma muhajirai su zo a garin Madina, to su wasu mutane ne wanda sun rage sun imani da Allah madaukakin sarki, sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma ita ce wadda magana wadda malaman tafsiri suka yi rinjaye a kanta, sai Allah madaukakin sarki ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim, menene falalarsu? Falalarsu cewa ta farko sun imani, su waɗanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tardo a garin Madina su ne ansar, su ne Allah madaukakin sarki ke cewa yuhibbuna man hajara ilaihim, suna son waɗanda suka yi hijira daga garin Makka suka zo a wurinsu a garin Madina. Ta yaya suke son su? Saboda suna ɗaukan dukiyoyinsu, suna ɗaukan abun da suke rayuwa da shi na rayuwa, suna ba waɗanda suka yi hijira, ko da kau suna da talaucin san abun, suna da bukata, suna da tsanani na san abun, amma za su ɗauka su ba waɗanda suka yi hijira saboda suna ganin sun yi su bukata. Saboda su kafirai sun rige sun koro su daga Makka, sun baro kudadensu kuma sun baro gidajensu. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, da Allah ta kara tabbata a gare shi, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa qalatil ansar lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mutanen ansar suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce mishi uqsum bainana wa baina ikhwanana an-nakhil, dabinanmu wanda muka noma ka raba shi daidai, ka raba tsaka, ka ba mutanenka waɗanda suka yi hijira kaso guda, mu ma waɗanda muke Madina muka yi noman ka ba mu kaso guda. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qala la, manzo Allah ya ce ba za a yi haka ba, ku kuka yi noma, kuka sha wahala, kuka samu kayanku, su kuma waɗanda hijira suka yi, dan mi za a raba? Sai manzo Allah ya ce a'a, wannan dabino da kuka noma haƙƙinku ne, ku je naku ne. Sai suke cewa to faqalu takfuna al-mauna wa nashrakakum fi thamarati, sai suke cewa to yanzu abin da za a yi, tunda manzon Allah ya ki yarda a raba da mu da ku, yanzu shekara mai zuwa ku ku kula da itacen na dabino, tunda namu ne, mu kuma idan dabinan ya kai da mu da ku sai mu raba saboda mu samu mu yi rayuwa tare, ku kun rige kun hijira ba ku da abin da za ku ci, mu kuma garin Madina namu ne, muna da gonakai na dabino, kenan yanzu ku kula da gonakan na dabino, ku kula da gonakan na dabino, idan dabinan ya kai sai mu zan kirabawa, kamar mai gona ne ya ce ma ka kula da abin da ke akwai a gonar, amma idan kayan noma sun kai to da kai da shi za ku raba. Tabbas ko ba kowa zai iya yi ma wannan alfarman ba. Wannan hadisin yana fassara mana maganar Allah madaukakin sarki yuhibbuna man hajara ilaihim, suna son sahabban manzon Allah waɗanda suka yi hijira saboda har sun yarda su yi aiki a gonakansu idan abin noman ya kai su raba a tsakaninsu ba tare da sun ji wani kunci ba ko wata damuwa a ransu. Haka hadisi ya tabbata daga Ibn Anas, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ansar su ne waɗanda suna zamna a garin Madina, ila an yuqti'a lahum al-bahrain, yana so ya raba ma ansar dukiyar da aka samu a yakin Bahrain, faqalu la, suka ce a'a, wagga dukiya duk da dai ta muce an samu ta a yakin Bahrain, illa an taqta al ikhwanina min al muhajirin mithlaha, mutanen Madina suka ce ma manzon Allah su ba za su amshi wannan dukiyar ba, su tayi su amfana da ita, su bar wa'anda suka yi hijira ba tare da sun samu dukiyar ba, sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to araba da mu da wa'anda suka yi hijira domin su samu su ma su amfana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala immala, to in dai ko baku yarda da araba wagga dukiyar ba da mu da su, to falyasbiru hatta talqauni ala alhayd, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to su yi hakuri har lokacin da za su hadu da ni a ranar tashin alkiyama, Allah madaukakin sarki za ya ba su damar su samu su sharuwan alkausara. Wannan maganar da wannan hadisin da Ibnu Anas ya kawo shi ma yana fassara mana maganar Allah madaukakin sarki, yuhibbuna man hajara ilaihi, duk mutumin da yake da dukiya ya ce yau da kai da shi ka zo ku raba wannan dukiya domin kai ma ka samu ka amfana, wannan babu shakka soyayya ce wadda ta kai matuƙa a wajensu. Haka Ibnu Anas ya ƙara fitar da hadisi ya dallata ƙara tabbata a gare shi, yake cewa qalal muhajiruna ya rasulullah, muhajirai waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina suke cewa ya rasulullah, suke cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna alaihim, ba mu taɓa ganin wasu mutane ba wanda muka zo wajensu muka zamna waɗanda suke da kirki kamar mutanen Madina, ahsan muwasatin fil qalil, mutane ne wanda koda dan abu kadan gare su suna yin hakuri su ba mu shi, wala ahsana badlan fi kathir, mutane ne wanda idan suna da dukiya za su yi taba waɗanda suka yi hijira ba tare da sun kosa ba a wajen ba su. Sahabban manzo Allah waɗanda suka yi hijira suke cewa laqad kafuna al mauna, mutanen Madina wanda muka tardo sun ba mu mazamni, sun ba mu abinci, sun tarbe mu, sun kyautata mu, sun ba mu dukiyoyinsu, wa ashrakuna fil mahna, kuma wasu mutane ne wanda hatta dukiyar da ba mu yi wahala ba, ba mu saba ai wahala tare da mu aka same ta ba, idan an zo rabawa mutanen Ansar cewa suke a raba da waɗanda suka yi hijira, hatta laqad hasibna an yadhhabu bil ajri kullihi, mutanen da suka yi hijira suke ce ma manzon Allah waɗannan mutanen fa sun kyautata mana, sun ba mu wajen zama, sun ba mu dukiyarsu, har suna zaton cewa kada a je ma duk wani alkhairi na lada sun kwashi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a, dukkanin alkhairi ba su kwashe ba, kuma idan kuka dage tunda kun hijira saboda Allah da manzon Allah kuma za ku samu lada. Haka Anas ya ƙara fitar da hadisi ya dallata ƙara tabbata a gare shi, yake cewa qadima alaina Abdurrahman ibn Auf, yake cewa suna zamne sai ga Abdurrahman ibn Auf ya zo a wurinsu, wa akha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla kawance, ya kulla abokantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Sa'd ibn Rabi. Shi ko Abdurrahman ibn Auf mutum ne wanda a duk Madina a lokacin an san cewa mutum ne mai kuɗi, sai ya tashi ya yi shela a cikin mutane, yake cewa anni min aksariha malan, yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina sun san cewa ni mutum ne wanda nayi kowa kuɗi a cikinsu, amma tunda yanzu ka kulla kawance tsakanina da Sa'd ibn Rabi, yake cewa sa'aqsimu mali wa bainaka shatrain, yake cewa dukiyata zan kasa ta guda biyu, in ba ka rabi ni ma in doki rabi, yake cewa wali imra'atan, yake cewa ni ma ina da mata guda biyu, Abdurrahman ibn Auf yake cewa yana da mata biyu, fanzur a'jabaha ilayk, ka diba ka ga cikin mata na guda biyu wata tahi soyuwa a gare ka, wata tahi burge ka kai Sa'd ibn Rabi, fa utalliquha, Abdurrahman ibn Auf yace in saketa hatta iza hallat, lokacin da ta ida haila hatta zawwajta minha sai kai ka armeta, fa qala Abdurrahman, Abdurrahman yake cewa barakallahu laka fi ahlik, Allah madaukakin sarki ya sa maka albarka a cikin dukiyarka. Mutanen Madina wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka tardo sahabban manzo Allah wanda ke Madina kamar yadda Allah ya ba mu labari yuhibbuna man hajara ilaihim suna kamnar sahabban manzo Allah wanda suka yi hijira suka tarra su a garin Madina har dai daga cikin su zai iya sakin matar shi saboda wanda ya hijira wanda ya baro matar shi a Makka idan ta ida idda ta ida haila ya armeta wannan matukar soyayya kenan mutumin da zai saki matar shi idan ta ida haila ta ida abun da ya kamata kai ka armeta wannan yana fassara mana matukar soyayya da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa yuhibbuna man hajara ilaihim suna san wa'anda suka yi hijira zuwa a gare su sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su mutanen ansar suna fifita wa'anda suka yi hijira walau kana bihim khasasa koda kau suna san abun suna san dukiyar amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai raba sai su ce a ba wa'anda suka yi hijira su sun himu bukata koko mutun yana da dan kudin shi yana da dan abincin da zai ci amma haka za ta sa ya doka ya ba wa'anda suka yi hijira hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka a garin Madina manzon Allah yayi bako sai ya tura a wajen matan shi cewa wannan bakon a kawo mishi abinci sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce babu komi a gidan nan sai ruwa sai manzon Allah ya tashi cikin ansar mutanen Madina wa'anda suke zamna a garin Madina ya tambaye su wane ne za ya dauke nauyin wannan bakon sai ɗaya daga cikin su yace shi zai dauke nauyin wannan bakon sai ya tayar da shi gidan shi yake ce mai matar shi akrimi dhaifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ga bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ki karrama shi ki bashi abin da zai ci sai take cewa ba mu da wani abinci sai abincin da za mu dafa ma diyan mu su ci su kwanta sai yake cewa ki musu wayo ki yi shinhida ki hasa wuta ki yi kamar suna dafa abinci idan suka ga kamar kina dafa abinci sai kwana ya kwashe su abincin kuma ki kawo ma bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai ta gyara shinhida yaran suka kwanta ta hasa wuta sai suna zatan yanzu bari su kwanta kamin abinci ya kai sai kwana ya kwashe su wa'annan yaran suka kwana ba su ci abinci ba bayan sun tashi da safe sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ce musu dahikallahu laila jiya da daddare kun ba Allah madaukakin sarki dariya saboda wayan da kuka yi ma yara suka yi kwana kuka karrama wanda ya hijira ya zo garin Madina sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutanen Madina mutane ne wanda koda suna da bukatar abin za su yi hakuri su ba wa'anda suka yi hijira su hakura hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa qultu ya rasulullah yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu sadaqati afdal wata irin sadaqati wadda mutum zai yi sadakar da Allah madaukakin sarki ya yi san irinta fa qala aljuhd fil muqilli shine kabada kana da matukar bukata kana da tsananin talauci kana da dala 100 ka daure ka bada 20 a ciki kina da kilo guda ki daure ki raba bi ki ba makwabciyar ki rabi kina da buhun shinkafa ki daure da izinin mijinki ki iba ki kai ma kanwaki kana da buhu bi akwai kananka wanda baya da damar sayan buhu ka doka ka bashi to irin wannan sadakar ita ce Allah madaukakin sarki ya hiso a cikin hadisin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda bi man taul kafara da mutanen da su suka yi haƙi a kanka dukiya ba an ce sai ka bi anguwa ka ba kowa ba an ce sai ka bi gari ka raba ma kowa ba a'a mutanenka wa'anda suka yi kusa da kai danginka na wajen uwa da dangi na wajen uba da dangi na dangin matarka da kannanka da yayunka idan akwai dama su aka so ka kyautata musu idan da kowa zai kyautata ma na kusa da shi to zaka ga kaucewa akwai wahala a samu wanda za ya shan wahala a wannan rayuwar da muke sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kare shi daga rowa ya kare shi daga santara abun duniya duk mutumin da Allah madaukakin sarki
ya kare shi daga kyashin doka ya ba wani Allah ce fa ulaika humul muflihun wa'annan sune wa'anda za su rabauta a rayuwarsu ta duniya kuma sune wa'anda za su rabauta a rayuwarsu ta lahira anan abinda ake ce ma ash-shuh abinda ake ce ma shuh wanda yazo a cikin wannan ayar ibn sida a cikin littafin shi al-muhkam yake cewa hirsun nafsi ala ma malakat wa bukhliha bihi abinda ake ce ma ash-shuh shine mutun ya zamanto kankamo ya rike dan abun da Allah madaukakin sarki ya bashi ya kame shi bai ci ba kuma shi bai ba wani ya ci ba wa bukhli hasan nan ya hana wannan shine abun da ake ce ma rowa tsananin san dukiyar da hayya kai ka tara miliyoyi amma a gidanka abinci ma bai wadata ba ka tara miliyoyi amma a cikin kannanka ko a cikin danginka akwai wanda har yanzu wahala yake to shine Allah ya ce wa man yuqashuha nafsihi duk mutumin da Allah ya kare shi daga rowa daga kwadayin abun duniya daga san kanshi Allah ya ce to wa'annan sune za su tsira al-imam al-ulaimi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa shuhun nafs abinda ake ce ma san kai shine huwa kathratu tam shine mutum ya zanke yawan kwadayin abun duniya wa dabtiha alal mal mutum baya da aiki sai ya neman kudi ina ka dawo neman kudi ina zaka neman kudi daga ina kake neman kudi mutum ba zai hidda wani lokaci ba ya ba Allah madaukakin sarki domin gaban shi ta yi kyau ba zai hidda lokaci ba ya je makaranta a koya mishi karatu ba zai hidda lokaci ba ya zo ya zamna ya saurara abinda Allah madaukakin sarki yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imam al-ulaimi yace wannan shine abinda ake ce masan kai war raghbatu fi kaga mutum duk iya tunanin shi duk iya kwadayen shi shine ya tara abun duniya wa mutadadul amal al-imam al-ulaimi yace kaga mutum yana ta kwadayi ya tara miliyan 50 amma su yake su kai 100 yana da 100 su yake su kai 200 yana da jikka 10 su yake ta kai 20 kamar shi an rige Allah mun ce mushi cewa ba zai mutu ba al-imam al-ulaimi yake cewa wa huwa faqrun la yudhibuhu ghina al-mal duk mutumin da aka jarabce shi da san kanshi duk mutumin da shi gurin shi a rayuwa ya tara abun duniya bayan ya tara kuma ya kankame ya ki yamma mutane al-imam al-ulaimi yace wannan mutumin koda ko Allah ya bashi dukiya zaka ga ba zai wadato ba Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai tarin yawa amma wahala yake idan ka ganshi kamar ka bashi 20 amma shi ko idan ya ga dama a unguwa zai iya daukar nauyin kowa babu gidan da ba za a daga ba wanda ba zai iya saye ba al-imam al-ulaimi yace wannan talaucin na zuciya da yadda Allah madaukakin sarki ya ba mutum dukiya to ba zai rabu da shi ba bal yazidu sai kaga mutum lokacin da yake samun abun duniya lokacin yake ƙara kankamewa lokacin da yake samun abun duniya lokacin zai ƙara barin yarda da mutane lokacin zai ki dangin shi ya ki abokanin zama saboda kada kowa ya ce a bashi al-imam al-ulaimi yake cewa wa huwa da'iyatu kulli khulqin su san kai da san tara abun duniya da rowa duk wani hali da kaga ana yi a duniya mara kyau to wannan abun shine ya kawo shi da za a ce kowa ya yan mana kusa da shi to tabbas ko ba za a samu yan ta'adda a gari ba da za a ce muna kyautata ma junanmu ba za ka shawo kwana ba yara su tare ka su amshe ma salula ba za ka shawo kwana ba yara su sa ma adda su amshe ma motanka amma saboda masu dukiya sun kama sun kankame sun rike to shi kuma talaka idan ya kuna sai ya ga to kowa ma ya kamata ya rasa duk bala'in da al'umma suka samu kansu a ciki a yau yana daga cikin rowa da tsananin san dukiya sai Allah ya ce wa man yuqashuha nafsihi duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kare shi daga kwadayin abun duniya ya kare shi daga rowa ya kare shi daga san kanshi to wannan mutumin ya tsira a rayuwar shi ta duniya ya tsira a rayuwar shi ta lahira hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin shi ittaqashuh manzon Allah ya ce ku kiyayi kankame dukiya ku kiyayi rowa ku kiyayi tattarewa ku kibadawa manzon Allah ya ce fa inna shuha ita rowa da kankamewa ahlaka man kana qablakum shine abinda ya halaka al'ummomin da suka gabace ku duk al'ummar da kaji an baka labarin cewa Allah ya halaka ta to idan ka duba zaka ga cewa yana daga cikin yana daga cikin abun da Allah ya saya halaka ta shine kankame dukiya da kin badawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ma salakakum fi saqar suk Allah madaukakin sarki zai tambaye ɗan wuta me yasa ku a cikin wuta sai su ce qalu lam nakum minal musallin sai su ce ai bamu kasance cikin masu yin sallah ba wa lam nakun nut'imul miskin kuma bamu kasance ba muna ciyar da talakka bamu kasance muna ciyar da mabukaci ba bamu kasance muna imma miskini ba sai Allah madaukakin sarki sai ya jefa su a wuta dalilin wannan manzo Allah yake cewa fa inna shuha ita ruwa ahlaka man kana qablakum shine ya halaka al'ummar da suka gabace ku hamalahum ala sa'ala an safaku dima'ahum manzo Allah yace ruwa da kankamewa da hanawa shine yasa han mutane suka kai suna zubda jinin junan su mutun zaya tare ka domin ya kashe ka domin ya amshe salular da bata wuce shikkabiyar ba mutun zaya kashe ka saboda ya amshe motan da atata ba zai wuce shikka 200 ba to duka rowa da kankamewa da hanawa manzo Allah ya ce wannan abun shine yasa mutane suka kai ga halaka kawunan su suna zubda jinanan zunayen su haka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu khutba a cikin khutbai manzo Allah yake cewa iyyakum mashh dan Allah ya ce na hore ku kashe dunku a hirdunku da yin ruwa fa inna ma halaka man kana qablakum yace ruwa ita ce ta halaka al'ummar da ta gabace ku amarahum bil bukhl fa bakhalu man shaydan ne ya umarce su da su yi ruwa sai suka yi ruwa wa amarahum bil qati'ati fa qata'u ruwasu ita ce ta umarce su da cewa su yanke zumunci zaka ga zumunci yanzu sai da mai doran zabo da mai doran zabo ake yi sai da mai mota da mai mota sai da mai moto da mai moto sai da mai abun duniya ake yi manzo Allah ya ce wannan shine abun da ya halaka mutanen da suka gabace ku wa amarahum bil fujur kudi da ganin an tara shi yasa mutane suka yi fajirci suka saba ma Allah har suka kai suna fajirci wannan hadisin yana nuna mana cewa idan kana so Allah madaukakin sarki ya kare dukiyarka daga fajirci to dole sai kana yi kana bada sadaka idan kana bada sadaka babu yadda zai a tsince ka a gidan giya idan kana bada sadaka babu yadda zai a tsince ka a hotel idan kana bada sadaka babu yadda zai a same ka kana ma aljannu yanka koko kana kai kudi a gidan boka wannan badawa tana sa Allah madaukakin sarki ya tsarkake ma mutun dukiyar shi kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajtamiu ash-shuhu wal imanu fi qalbi abadan abadan manzon Allah yake cewa da rowa da kankamewa da san kai da san abun duniya da imani ba za su taba haduwa ba a cikin zuciyar mutum guda ko ka zamanto mai imani ko ka zamanto mai rowa wannan abu biyu ne babu na ukun su inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne sai yace manzo Allah ya rasulullah yake cewa ya manzo Allah ayu sadaqati a'zam wata sadaka ce zan yi wanda Allah madaukakin sarki ta hi girma kuma ya hi santa faqal sai manzo Allah ya ce mishi anta sadaqa ka bada sadaka wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqr amma kai ha aranka Allah madaukakin sarki ya san kana da bukata da wannan abu amma dai wa ta'malu alghina kana fatan idan ka bada Allah madaukakin sarki ya maida ma ashe idan kana da jikka akwai tsohuwar da ita in ka bata 30 ko 40 ya ishe ta idan kana da jikka 10 akwai wanda in ka bashi 100 ita ta ishe shi ya je ya gyara gidan shi idan kana da jikka 20 akwai wanda idan ka bashi jikka a ciki zai je ya gyara gidan shi to wannan idan kai haka kana da tsananin bukata to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce sadakar da ake so ko da baka da shi kwanan tuwanka a gidanku da aka hidda aka baka a yau ka daure ka ce ba za ka ci ba ka raba bi ka ba wani almajiri koko ka mika mai duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce sadakar da Allah madaukakin sarki ya hisu sai Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yanzu Allah madaukakin sarki ya gama yaba mana ansar mutanen Madina da cewa mutane ne wanda sun yi imani mutane ne wanda suna san waɗanda suka yi hijira sannan abu na biyu suna ba su abu na uku suna ba su dukiyar su abu na hudu sannan kuma suna matukar san su abu na biyar sannan ba su shin wata damuwa ko wani kunci saboda an dauki dukiya an raba tsakanin su da waɗanda suka yi hijira sai Allah ya ce to wallazina ja'u min ba'dihim su ma waɗanda suka zo bayan waɗanda suka yi hijira bayan muhajiruna wal ansar wanda su ne masu imani shine Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka zo daga baya su ma suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangijin muka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu waɗanda suka rige mu da yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan kada ka sa wani kunci ko wata kullata a cikin zukatanmu lil ladzina amanu ga ƴan uwan mu waɗanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijin mu kai mai tausayi ne kuma mai rahama ne anan inda Allah madaukakin sarki yake cewa wal ladzina ja'u min ba'dihim sai ya kasance al muradu bihim wa'anda ake nihi shine umumul mu'minin allazina ya'ishuna min ba'dil muhajirina wal ansar ila yawmil qiyama da Allah yake cewa wal ladzina ja'u min ba'dihim da wa'anda suka zo daga baya sune masu imani da ni da kai da ke mu ne nan Allah madaukakin sarki yake ma magana cewa mu zanki yi majunan mu addu'a wa'anda suka gabace mu mu zanki musu addu'a Allah madaukakin sarki ya rahamshe su waɗanda suka tai a ƙarƙashin wannan tafsirin akwai Muqatil bin Sulaiman akwai Zajjaj akwai al-Imam al-Qurtubi wannan kuma shine abinda al-Imam Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa da Ibn Kasir sai Allah yake cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya kullata koko kada ka sanya hasada a tsakanin mu ga waɗanda suka yi imani abinda ake ce ma al-hasad kamar yadda malamai suka yi ta'arifin shi kamar yadda Al-Fayruz Abadi yayi ta'arifin shi a cikin mu'jam kin shi yake cewa huwa tamanni zawali ni'matil ghayr shine ka zanki tunanin wata falala da Allah ya mu wani ka zanki tunanin da ma ya rasa da ma dan mutan da yake hawa a sati da ma shagon da ke gare shi bare shi zo su mai sata ko ku kai ka je ka turo baran a mai sata wannan al-Imam Al-Fayruz Abadi yace shine ake ce ma hasada to masu imani sun kasance suna addu'a cewa Allah ya raba su da hasada Allah ya raba su da kullata junan su dan abinda mutun yake da kazanki da ma a ce ya rasa sai Allah yake cewa am tahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli shin yanzu kuna yi ma mutane hasada ne akan abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa la tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada mutun ya zanki tunanin Allah ya bawa na mota ka zanki tunanin da ma kai aka ba koko ka zanki tunanin Allah madaukakin sarki ba ya ba gwani tam na tsaba wannan duka nau'i ne na hasada idan Allah madaukakin sarki ya bashi kai ma ka roka alherin wajen Allah mai yawa ne Allah madaukakin sarki zai baka idan ya ga dama ita hasada abu ce wadda ba ta da kyau ciwo ne wanda duk wanda Allah ya jarabce shi da shi to an jarabce shi da babban bala'i bal ma mai imani duk mutumin da ke da imani Allah ya hore shi da cewa ya zanki addu'a Allah ya kare shi daga mutumin da ke yin hasada kamar yadda Allah yake cewa wa min sharri hasidin idza hasada mutum ya zanki addu'a Allah ya kare shi daga sharrin mai yin hasada a lokacin da zai yi hasada wannan kuma yana nuna mana cewa duk mutumin da ya tashi da safe ya samu ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas ya samu ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq kowanne kai kafa uku uku haka idan marice yayi wannan surorin guda bi ka karanta kowace kafa uku uku kana neman kariya Allah ya kare ka daga hasada saboda ko ba amma hasada ba akwai abunda ake ce ma al'ayn akwai abun da ake ce makambun baka idan baka roƙon Allah Allah ya kare ka daga mai hasada baka karanta qul azzai to zaka sai mota wani idan ya ganta yace kai wannan motar tana da kyau to sanadiyar lalacewar ta kenan saboda Allah madaukakin sarki ya sashi yana da kambun baka amma a lokacin da kake addu'a kana karanta qul azzai to Allah madaukakin sarki sai ya kare ka daga dukkanin wani mai hasada daga dukkanin wani mutum wanda yake da al'ayin hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahasadu annan Allah yake cewa kada a hirdunku kada ku yi hasada junanku wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mu yi hasada kada mu yi kyashin dan abun da Allah madaukakin sarki yabba wani kada ki yi kyashin abun da dan wani ya samu dan ki bai samu ba kada kai kyashin abun da Allah madaukakin sarki yabba wanka bai baka ba kada kai kyashin arzikin da Allah madaukakin sarki ya raba yabba kowa falalan Allah mai yawa ce idan kana so ka tashi cikin dare ka roka Allah shi kuma yayi alƙawarin ko bai baka yanzu a duniya ba to a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai baka kamar yadda manzon Allah ya gaya mana a cikin hadisai da dama idan addu'ar mumini za ta fada a abu uku ne ko Allah ya karba a baka ko ku a kare ma wani bala'i wanda kai baka sani ba ko ku sai an je lahira sai Allah madaukakin sarki ya baka wani gagarumin abu wanda kai ka san aikin ka ba zai baka wannan abun ba idan ka tambaya sai Allah madaukakin sarki ya ce ai addu'ar da kai ce duniya in baka mota ban baka ba shi yasa anan lahira nan maida ma wannan motar da wannan abu saboda a gidan duniya in an baka tana yiwa ta yi kulun kubura da kai ta kashe ka koko tana yiwa ka yi accident dalilin ta a kire ma kahuwa amma Allah madaukakin sarki saboda hikimar shi sai ya hana maka sai ka je a lahira sai Allah madaukakin sarki ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada sai a cikin abu bi mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya yana gina masallatai yana gina makarantu yana ciyar da marayu yana taimakawa sai kai addu'a cewa ni ma ina ta Allah madaukakin sarki ya bani irin dukiyar shi domin in samu in yi irin aikin da yake so yayi wannan babu laihi a cikin irin wannan hasada hasada ta bi mutum ne Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi yana koyar da wannan ilimin saboda Allah ba dan wani abu na duniya ba sai kai kwadayin kai ma inda Allah madaukakin sarki ya baka ilin irin ilimin wani da kai kokari kai ma ka irin wannan aikin wannan nau'i ne na hasada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu ba bai hana mu da yin irin wannan nau'in na hasada ba abu na uku wanda ayat take koya mana walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wannan tana nuna mana cewa falala ansar mutane ne wanda suna da kirki a rayuwa ta duniya tunda Allah madaukakin sarki ya tsira duniya ba ai wata al'umma ba mai karamci ba ai wata al'umma ba wadda ba ta jin kyashin dokar dukiyar ta tabada kamar ansar wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira suka tarda su a garin Madina na so da mu yi magana akan falala ansar amma saboda yanayin lokaci idan Allah madaukakin sarki ya ƙara hada mu a wasu ayo za mu yi magana su wane ne sahabban manzon Allah al-ansar wanda manzon Allah da ya hijira tarda su a garin Madina irin karamci wanda suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh